Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan warin jiki. Warin jiki yakan auku ne idan zufa da kuma ƙwayoyin cuta nau'in bacteria da ke kan fata suka haɗu. Akwai cututtuka da ke haddasa warin jiki, amma a wasu lokutan ana samun warin jiki ne sakamakon rashin tsafta ko kuma yanayi na zafi wanda gumi ke haddasawa ko kuma wani nau'i na abinci da ake ci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka.
Warin jiki yana nufin bromhidrosis ko bromhidrosis ko kuma osmidrosis a turance ko in ce a likitance, wanda yawanci ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru 17 ko 18 ya yi sama, amma kuma yakan iya kama wanda suke shekaru 8 zuwa shekaru 14, sai dai ba can sosai ba. Haka ma kuma bai cika kama wanda suke shekaru 55 ya yi sama ba. So asalin men shekaru 17 ne, za mu iya cewa zuwa shekaru 50. Wannan kuma warin jikin abu ne wanda tabbas akwai abubuwan da suke iya janyo shi da wanda suke iya taka rawa sosai yayin da mutum yake da shi. Wayannan abubuwan kuma ba kuma ne illa glands din da suke jikin fatar mutum, wanda shine zamu yi bayani a gaba.
A likitance me ke kawo warin jiki?
Akwai wasu sinadarai wanda suke kasan fatar mutum, wansu aboshi glands. Wannan gland din specifically muna da apocrine gland, muna da kuma eccrine gland. Wannan apocrine gland da kuma eccrine gland din generally suna nan a kasan fatar mutum, kama da kasan hammata ko kuma kasan kirji, fata na kirji ko kuma na wato ainihin gaban mutum, wato al'aura kenan, ko kuma na cinya ko kuma na hannu ko na kafa, tare da sauransu. Kowane dan adam kuma yana ci generally, dan suna da matukan amfani. Amfaninsu kuma ba kuma bane illa yayin da mutum ya kasance cewa kaman zafi zai iya masa yawa, to sukan taimaka gurin thermoregulations. Thermoregulations kuma shine ya kasance sun rage zufan da zai iya daga mutum hankalin da ba a bukata. Kuma sai sa waɗansu da suke samu irin wannan zafin jikin, in ya kasance ba samu sun yi zufan da ya kamata ba, musamman a yara, suka samu sun fara convulsing. Though wannan kuma ba wai zallan apocrine da kuma eccrine glands bane suke taka rawa, hadda sashi na kwakwalwa wanda shine yake controlling irin waɗannan zafin jiki na thermoregulation din, amma ba wannan ba. Ta fannin normal adam, shi wannan bromhidrosis ko kuma osmidrosis ko bromhidrosis, wato wannan warin jiki ko kace gafin jiki ko kace wato ainihin doyin jiki haka, yana da rabe-rabe ne. Muna da apocrine bromhidrosis, muna da eccrine bromhidrosis, tare da apoeccrine bromhidrosis. So shi wannan apocrine bromhidrosis nan yawanci shine aka fi samun shi a jikin dan adam, saboda ya fi aukuwa ne a kasan hammata ko kuma ta gurin kirji ko kuma ta gaban al'aura haka, amma musamman ta kasan hammata, wanda ba kuma bane yake taka rawa illa manyan abubuwa kamar haka. Na farko akwai irin su ammonia, wani sinadari ne wanda ake samun shi a jikin adam. Akwai irin su fatty acid, musamman manya guda biyu a ciki. Na farko akwai wani E3 methyl 2 hexanoic acid, tare da kuma RS3, muna da RS3 hydroxy 3 methyl hexanoic acid. Waɗannan manyan acid ne guda biyu, tare da taimako na bacterial decomposition haka, musamman carina bacterium, yayin da ya kasance cewa ya yawa a jikin mutum, in suka zo suka haɗu waɗannan suka damu, to sai kasance cewa kuma sun canja yanayin fitar da wato a ce zufan da mutum da ya kamata a ce yayi wanda bai da wari, sai su maida wannan zufan mai wari, wanda zai kasance yayin da mutum yayin zufa sai kasance wari yana nan yana tashi. Wannan koda ma a ce bai zufa ba, sai wannan warin ya fara kokarin ko kuma tunzura wannan tashin. To wannan shine problem din da ake samu na wannan apocrine bromhidrosis nan. So shi kuma eccrine bromhidrosis ba a cika samu shi cancan sosai ba, though shi kuma is more generalized, wato yafi aukuwa a duka jikin dan adam, amma kuma ba a cika ganin shi ba, except in mutum ya yi wani abu ne, ko kuma in ce yayin da mutum ya yi wani abu ne shi kuma ya fita shi. Mutum in ya sha ne, ko in ya ci wani abu, ko in ya shafa wani abu da bai karfa jikin shi ba, ko kuma bai karfa jikinta ba, to shine yake fara iya nuna alamun wannan eccrine bromhidrosis din nan. Musamman abinci irin su kamar a ce albasa ko kuma garlic ko kuma a ce curry ya yawa a cikin abinci, ko ga wanda suka sa giya a gaba suke yawan sha, ko kuma in su sashi na abinci dai wanda ba a rasa, wanda mutum in ya lura yana iya daga masa wannan warin jikin, to yana da kyau ya hakura ko kuma ta haƙura dogara da ci ko da shan wa'annan abubuwan. Wa'in suka ma magani ne irin su penicillins, grupin antibiotics ne, haka ma kuma su bromide, sisa ba a cika so, ba a taba so ba ma zan ce mutum ya zo na yaje ya ce zai sha magani da kanshi sai ka samu yayi treating wani problem amma kuma ya ƙara haddasa wani matsalan a jikin shi. So an gudu kenan ba tsira ba. Apoecrine bromidrosis wanda shine na gaba shine wanda nake cewa akan samu a yara wanda suka daga shekaru 8 zuwa shekaru 14. So shi kuma yawanci na ga samu auxiliary sweating ne, wato in ya kasance cewa kenan yaro yana yawan zufa, wannan kuma zufan akan same shi ne yayin da yaro ko kuma yarinya suke yawan wasa ko kuma suka dan yi kwallo suka yi guje-guje da sauran tsalle-tsalle haka, wanda ba laifi bane, yana da mutukan kyau saboda yana taimakawa gurin gina jikin su tare da ƙara lafiyar su. Amma kuma laifin shine yayin da su gama wannan wasannin suka gama zufan nasu sai iyaye kasance ba su tsananta musu sun je sun yi wanka mai kyau ba. Wayansu za a iya ce musu je su yi wanka su je su jajjaba ruwa a jikin su, wayansu kuma za a je su ce kai su je su wanke jikin su, wayansu ma ba a damuwa da su ko za a je a yi sallah. So irin wannan zufan da zai iya aukuwa ya ta yin yawa ko yaro baya iya wanke jikin da kyau har zo ya developing to shi ma ba amma wanki bane zai iya causing wannan apocrine bromidrosis, sai ga yaro ne gashi nan dai din shekara 11 ne amma kuma akan iya jin irin wannan warin a jikin shi. To sisa in dai ba wai wani abu ba ya da kyau mahaifi ko mahaifiyar su kasance su ne da kansu ko kuma wani babban wa ko wani babban ya su kasance su ne suke wanke su, su wanke jikin su da kyau yanda ya kamata, to yana taimakawa gurin prevent wannan form of apocrine bromidrosis din.
To menene ma bambancin warin jiki na rashin kula ko kuma rashin tsafta da kuma warin jiki na ciwo?
Warin jiki na rashin kula shi ma yana aukuwa sosai a wannan environment din, dan da yawa daga cikin mutane ba bromidrosis suke da shi ba ko kuma osmidrosis, wato suna da shi general poor hygiene ne, wanda wato ba sa samun dama ko in ce ba sa tsafta jikin su yanda ya kamata kuma ba sa yi kwata-kwata. Akwai wanda shi wanka ba matsalan shi bane, wanka ba matsalan ta bane, su ba sa yi sai in sun kama za a je wani taro ko za a zo a ce akwai wani event ko kuma wa'insu ranaku specifically a ce ko in zai je church ne ko in zai je masallaci ranan juma'a sai wani ya kasance cewa yana tsafta jikin shi, to ko kuma wani gashi yana tsafta jikin shi amma kuma shi kanshi ya san cewa ba wanka mai kyau yake ba ko ba wanka mai kyau take ba. Amma akwai wanda suke wanka mai kyau din amma still akan samu irin wannan body odor din, musamman ga wanda ya kasance suna barin gashi a kasar hammatan su ko kuma gashi a kirji in maza ne tare da gashi a private part in maza ne ko kuma mata. Sisa inda hali yana da kyau koda a so daya a sati in mutum ya lura cewa irin wannan body odor da yake da shi ba wai na rashin lafiya bane, yana da kyau mutum yana shaving, tana shaving kowane sati sau daya, wannan yana taimakawa gurin rage gashi. To yayin da ya kasance wannan gashin ya ragu kuma to ba za a na samu secretion din wannan apocrine tare da eccrine glands din yayi yawan da zai kasance cewa ya hadu da bacterium da zai jawo wari ba, to sai kasance in ma za a samu warin ba mai yawa bane. Amma akwai wanda shi kuma sana'an shi ne wanda dole sai ta kama yaya kasar ranan da zai zo ya zufa, to kaga irin wannan ba za ka ce bari ba dan ba za ta yi ba, dan dole ne mahalaliyan shi, dole ta nemi halaliyan ta. To irin wannan shawarin da ake bayarwa in ya kasance cewa body odor su ko wani jikin su yayin da suka yi aiki ne suka yi zufa, to yana da kyau ya kasance sun iya bin hanyoyin da za su bi dan su tabbata cewa wannan zufan sun wanke shi yanda ya cancanta. So ta fannin kuma wanda warin jiki na shi kuma ciwo, muna da a lot of cututtuka wanda su kuma dama suna zuwa da irin wannan wato ainihin warin jiki wanda sun fi karfafawa ta fannin eccrine shi wannan bromidrosis ko kuma yanzu an ce under metabolic conditions that are more related to show wannan eccrine bromidrosis, kamar zuwa ce irin su trimethylaminuria wanda aka fi sani shi da fish odor syndrome, wanda matukan wari ne ko in ce gafi ko doyi mai bala'in karfi wanda mutum da yake da shi wa'insu har sukan samu depression saboda suna tsoron shiga cikin mutane ko kuma mutane suka ji su sai su ga kamar suna ja baya da su. So muna samu su phenylketonuria, akwai irin su odor of cat syndrome, muna da irin su sweaty feet syndrome, muna da other ones wanda they are more related to su kuma generalized bacterial infection musamman known da carinobacterium suke causing wannan abu shi erythrasma, muna da irin su intertrigo, muna da irin su trichomycosis axillaris ko kuma trichomycosis pubis, wanda dukkan su bacterial infection ne yayin da suka yi yawa sai kasance suna depositing tare da wari ko kuma in ce sun bayyana features din su tare da wari, wato mutum ba mamaki wani ya da kuraje, akwai kaikayi, akwai kuma komai bai sassabi, amma kuma sai ya accompanying din wannan alamomin tare da wari a jikin shi. So kun ga irin wannan conditions ne wanda su ma daban-daban ne, so akan same shi yayin da mutum ba wai yana da rashin lafiya ba shi wannan warin jikin, ko kuma akan same shi yayin da mutum yake da wato ainihin lafiyar shi wato amma kuma yana da irin wa'annan ɗaya daga cikin conditions din da na faɗa, wanda shi ma kowanne akan ba da irin nashi kulawan da zamu tattauna a gaba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Ha ala rawa